This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Jami'an tsaron Burkina Faso sun fafata da wasu mayaka da ake kyautata zaton masu kaifin kishin Islama ne waɗanda suka yi garkuwa da mutane a wani otel ɗin Alatu da ƴan ƙasashen waje suka fi son zama. Wani babban jami'in tsaro ya ce ƴan bindigar sun afkama otel ɗin mai suna Splendid Hotel a Wagadugu, babban birnin ƙasar. Rahotannin farko na nuna cewa an hallaka mutane 20, sannan wasu 15 kuma sun samu raunuka. Wata kungiya a kasar mai suna Aqim mai alaka da Al-Qaida ta yi ikirarin kai harin a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawar, a cewar kungiyar Side Intelligence. Wani jami'in tsaron Amurka ya ce rundunar sojin kungiyar tarayyar Afirka ta AFRICOM da bataliyar sojojin Amurka mai sa ido kan Afirka na lura da al'amuran, kuma ba abin da ya samu wani sojan Amurka. Bayanin da ya ci karo da wasu rahotannin da ke nuna cewa Amurkawa na zama a otel din. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka na matukar Allah wade da haran, kuma ofishin jakarancin Amurka da ke Wagadugu na kokarin yin duk abin da yake iyawa don sanin halin da kowane ba Amurka ke ciki a birnin. Kalmar nasara mai dorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin Amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da kungiyar ta'addanci ta ISIS. Dole ne za mu iya kuma za mu yi nasara mai dorewa kan kungiyar ISIS, abinda sakataren harkokin koko tsaron Amurka Ash Carter ya gaya ma sojoji kenan a Fort Campbell da ke jihar Kentucky a farkon wannan satin. Carter ya yi amfani da kalmar nasara mai dorewa har sau tara yayin jawabinsa na ranar, sannan kuma sau biyu washegari a cibiyar sojin Amurka da ke Tampa, jihar Florida, inda ya furta abinda ya kira daukacin matakan nasara mai dorewa kan ISIS. Wannan ya kasance muhimmi ga gwamnatin Obama da sauran masu ganin ISIS a matsayin wata barazana ta rayuwa. To sai dai abinda ya shige duhu shine yadda za a aiwatar da nasara mai dorewar da kuma tsawon lokacin da za a dauka. An kashe wani da ake zargin dan ta'adda ne, an kuma damke akalla 2 jiya jama'a, a cewar ƴan sandan Indonesia waɗanda suka ce sun kai samami a wurare daban-daban bayan harin da aka kai birnin Jakarta ranar da ta gabata. Wasu daga cikin waɗanda aka auna a samaman da aka kai daura da babban birnin ƙasar da kuma yammacin Java da Sulawesi ta tsakiya na da alaka da ISIS, wadda ta ɗau alhakin harin na ranar Alhamis. Ba a iya kuku ba a san tsananin alakarsu da harin da aka kai Jakarta ba, idan ma akwai alakar. Ɗaya daga cikin maharan wanda ya mutu ranar Alhamis, an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba, yayin da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara ƙasar, a cewar Sufeto Janar na ‘yan sandan ƙasar Badruddin Haiti a jiya Juma'a. Wasu ƙasashe ciki har da Amurka sun rufe ofisocin jakadancinsu jiya Juma'a. Hukumar Jakarta ta sa dokacin ‘yan sandan birnin yin ɗamarar kare birnin. Kwana guda bayan harin da kungiyar ISIS ta kai kasar, wacce ita ce ta fi kowace yawar musulmi a duniya. Yau ake shirin gudanar da zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinsu a jihar Niger ta yankin tsakiyar Najeriya. Wannan ya biyo bayan zafaffen yaƙin neman zaɓe, wanda ya yi sanadin rasa rai da jejiyen raunuka, wanda don haka ne ma ake ta kiraye-kirayen a natsu a zaɓen na yau. ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ci gaban rahoton.
A wata takarda da aka rabawa manema labarai a jiya Juma'a mai dauke da sanya hannun sakataren yada labaran gwamnatin jihar Niger Jibril Baba Indace ta yi kira ga al'ummar jihar da su yi wa Allah su bi dokoki domin tabbatar da an yi zaben lafiya. Su ma dai shugabannin al'umma sun dukufa wajen janyo hankalin jama'a akan mahimmancin kaucewa tashin hankali. Umar Muhammad Talban Samari shine shugaban wata kungiyar matasan jihar Niger.
Zaman lafiya yafi komi. Kowa na da ra'ayi ya zabi wanda yake so. Muna kira ga youth na Niger State gaba daya kara aya tayar da hankali. Allah yake bada mulki ga wanda ya so.
Duk da yake dai hukumar zaben jihar Niger ta ce ba za ta yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba, wato katirida. Ta ce za ta yi iya kokarinta wajen gudanar da sahihin zabe da za a yi maraba da shi. Muhammad Dallami Abubakar shine shugaban hukumar zaben jihar Niger.
Lokacin da muka yi wannan zabe 2011 under PDP muka yi. Sauran jami'u sun yi ta korafi da cewa za a hada baki da mu. Mun kuma yi shi cikin lami lafiya ba tare da wani matsala ba. To wannan makaram haka za mu yi shi insha Allah.
A halin da ake ciki dai yan sanda 7,000 ne rundunar yan sandan jihar Niger ta zuba domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben.
To a gaida Mustapha. To jama'a karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi biyana kasar Australia yau dinnan Asabar don ganawa da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif da kuma babbar wakiliyar kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini game da batun aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da Iran. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tona ya ce ganawar na bisa ka'idar bai daya ta aiwatar da yarjejeniyar. A halin da ake ciki kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa za ta tantance ko Iran na mutunta alkawarinta na katse shirinta na nukiliya don share fagen dage mata takunkumin ƙasa da ƙasa. Ƙasar ta Jamhuriyar Musulunci da kuma manyan ƙasashen duniya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya a watan Yulin bara. Ƙarƙashin yarjejeniyar, Iran za ta takaita ayyukan inganta sinadarin uranium ɗinta da kuma yadda a bincike ta a madadin dage mata takunkumi. Fargabar tangadin da tattalin arzikin China ke yi da sake faduwar farashin mai da kuma rahoto mara dadi kan adadin cinikin dillalai a Amurka duk sun hadu sun janyo rububin cafanar da hannayen jari a duniya. Farashin mai ya rikito zuwa dala 29 ganga guda. Kwararru sun ce adadin mai a kasuwannin ya dara adadin da ake bukata. Kuma gashi kasar Iran na shirin sayar da ƙarin danyen mai. Ganin a birnin New York kuma hannun jarin S&P 500 ya fadi da kusan kashi 2.2 cikin 100, na Dow ya ragu da kashi 2.4 cikin 100, sannan kuma Nasdaq ya yi ƙasa da kashi 3.1 cikin 100. FTSE na birnin London shi ma ya yi asarar kashi 2 cikin 100. DAX na kasar Jamus da CAC na kasar Faransa kowannensu ya rikito da wajen kashi 2.4 cikin 100. Tun da farko a jiya Juma'ar, manyan kasuwannin hannayen jarin Asia sun bingire matuƙa. Kasuwar hannayen jarin Shanghai ta durƙushe da kashi 3.5. Haka zalika, kasuwannin hannayen jari a Tokyo da Seoul da Hong Kong sun rikirkito da fiye da kashi guda. Gwamnatin Faransa za ta kaddamar da bincike kan wani magani da aka yi wanda ya sa wani mutum fita hayacinsa yayin da ake gwajin maganin da kuma wasu da ake kan jinyarsu da suke cikin hali mawuyaci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani. Kamun daɗi.
Haba Haliba, wato ina tuna
ji. Waka Hausa akwai slow dance.
Akwai.
Wannan slow dance, su ɗan ƙwairo su ne ƴan hip hop. Gagagagagagagagaganga.
Marigayi Salisu Jankidi da wannan waka ta wato Marigayi Sultan Abubakar. Na saboda sarkin musulmi.
Ni a ina kake samu irin waɗannan waƙoƙi?
Wallahi ni dai wannan dai tana cikin wata hira da aka bani. Halima fi sabilillah zan faɗa miki cewa na manta ko wane ne ban wannan, amma ina tsammanin cewa a gusau wani ya bani wannan kasin na hira da aka yi da Jankidi. Ina tsammani tun zamanin
na gwamnati
1960 da wani abu aka yi wannan hira. Da shi to a cikin wannan hira yana maganganu kan waƙoƙinsa, saboda Marigayi Sultan Abubakar ya nada shi a matsayin sarkin tafshin sarkin musulmi. Wannan na ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya masa.
Amma kana sauraron hiran naji yana bada tarihin na gwamnati ko na
Umaru na gwamnati. Kware daga wannan sarkin Kwandagoro tun shekarar 1800 da wani abu, yana tadin cewa kakansu shine dauke su da shi da mahaifinsa Hassan zuwa can kasar Kwandagoro a lokacin da Turawa kuma suka zo suka tarwatsa su. Lokacin da Turawa suka kama wurin to sai suka tashi daga farko suka koma kasar Zaria, suka sake dawowa Kwandagoro, daga nan kuma sai tashi sai koma Gusau. Saboda dama shi ainihin sa mutumin kasar Gusau ne. Ya faɗi sunan garin su, ina tsammani Rawayya, cewa nan kusa da dai Gusau.
Kuma in naji da kyau dai kamar shekarun shi 103.
Abin da ya faɗa a lokacin da aka yi wannan hira da shi, abin da yake faɗi a ciki kenan, cewa shekararsa 103 da haihuwa yawa to balle kuma a ce ko da yake ban san shekarar da Allah ya masa rasuwa ba
mazanjiya
kwalle
Allah ji kansu ya gafarta
musu amin summa mai halima yawa bismillah mun karkada kunwa
to gaishe kamar da yadda aka saba da farko gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga Alhaji Gagara da duka ƴan uwan shi na ciki da wajen ƙasar Jamhuriyar Niger dangane da rasuwar ma'aikinsu Alhaji Sharfo Rufai wanda Allah ya rasuwa a jiya Juma'a da misalin ƙarfe 10 na safe a Dawulle jihar Buza a yankin Tawa. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya kuma sa ya huta amin. Ga gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga Alhaji Yarabo Dinga da duka jama'ar shi a Sakkwato birnin Shehu sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka Azariya da Hajiya Gambo Mammangu Sau da Hajiya Hawwa Garba Briel a Damatur jihar Yobe. Sai wata gaisuwa zuwa ga Shehu Mustapha Chaji da Dr. Abdullahi Dahiru da Abdul Qadir Sardaunan Facebook da Dr. Abdullahi Yusuf da matar shi Tima da Yassu Nana a Pretoria kasar Afrika ta Kudu. Sai wata gaisuwa zuwa ga Fatima Aliyu Modibo a Sokoto Road Kano da Kaltume da mai gidanta Tiraki. Da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kalala da Alhaji Ya'u dukansu a Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Liman Malam Haru babban gardi gajere tiki da karatu a Damagaram da wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Dan Gambo mai atamfa a Gumal da Saja Isa a babban mutum da Alhaji Jalla da Hajara da Rabi matan Ibrahim mai sulur a Magariya da Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya da Tijjani Suleiman a Kwarnaka da Ahmadu Dumburin na Habiba Angon Abu a Magariya da Dogari mai shago a Kwari da Sambo Gidan Hardo. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Abdurrahman Dangala direba a Magariya da Haja Kwandala a Magariya da Sarkin Kasuwa Illo Dangamna a Magariya. Ga gaisuwar hilan a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ahmed Iknan Agadas wanda ya kwama da rashin lahiya kwanan nan a Nyamai da fatan Allah ya bashi lahiya ya kara mishi kwarin jiki kuma Allah ya sa kafara ne.
Amin.
To a gaba ga gaisuwar fatan alheri da ta murna zuwa ga Suleiman magatakar da kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ Shiyar Arewa maso gabas wanda a jiya Juma'a aka yi bikin darmin arman Yashi Kadiriya Suleiman a babban masallacin Lankabiri Law. Allah sa na hadu wannan daidai.
Allah garin Law kenan ko?
To Allah ya bada zaman lafiya sosai da kwanciyar hankali da zuriya dayyaba.
Amin.
Sai kuma ta gaisuwar ta murna zuwa ga Malam Dauda wanda aka ce Malam Iri babban masoyinka ne kuma masoyin wannan hili na abari ya huce.
To alhamdulillah muna godiya. Allah ya kara zumunci.
Amin ya Allah. Limamin masallacin Pyramid wanda shi ma idan Allah ya kai mu gobe Lahadi ake darma arman diyarshi ta Hawari Khadija da angwanta Dauda Garba a unguwar Lokon Makera kusa da gidan Galadiman Kano Abbas Sanusi a birnin Kano da misalin ƙarfe 10:11 na safe. Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin.
Amin.
Ga kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi matawallan Kano Alhaji Ibrahim Ahmed da iyalan Malam Muhammad Aliyu Sakanau waɗanda idan Allah ya kai mu a yau Asabar din nan suke bikin arman ƴaƴansu Abdullahi Ahmed Ibrahim da Hindu Muhammadu Sakanau. Za a yi wannan darman arme a gidan Malam Muhammadu Sakanau lamba 1 kohar Kuyambana a kan babbar hanyar Kaduna Zaria a garin Zaria a yau Asabar 16 ga wannan wata na Janairu da misalin ƙarfe 10:11 kuma za a hada a gidan Matawalle a kohon Nasarawa da misalin ƙarfe 8 na safe. Allah ya sa ai biki lahiya a gama lahiya. Allah ya bada zuriya dayyaba da zaman lahiya da kwanciyar hankali.
Amin summa amin.
Mutu karaba.
Insha Allah. Halima muna mika gaisuwar taziya zuwa ga gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badru Abubakar tare da mai ɗakin sa Hajiya Magajiya wanda babban yayansu wato Alhaji Bashir Garba Tasha ya rasu a Funtuwa a ranar Lahadi da ta shige Allah Ubangiji jikansa ya sa ya huta.
Amin.
Ga ɗanban gaisuwar Sasha Hausa na Amurka zuwa ga masu sauraronmu wato Muhammad Yahaya Darazo tare da Muhammad Aminu Joli sai Muhammad Sani Mustapha da Gamji Dan Nefu a Gashuwa. Sai gaisuwar Lawali Muhammadu Aliyu Andu tare da Alhassan Ibrahim Iya da Kamala Murtala Mahuta, sai Aliyu Shu'aibu tare da Shafi'u Musa, sai Gisura Sani Dino Odubo a jihar Bauchi tare da Umar Sale Kawu, sai kuma gaisuwar wato Usman Habu tare da Umar Sadiq Excellency tare da Musa Halidu, sai Indimi Mustafa, sai kuma gaisuwar Aminu Muktar tare da Ismail Usman Bakori, sai gaisuwar Mujahid Muktar tare da wato Nura Mummuni Kabuga kanan Dabo tare da Abdul Malik Awal, sai gaisuwar Abdullahi Zakari tare da Ibrahim Yakubu Gazara, na fata na faɗi wannan suna daidai, sai El Husaini Muhammad Islam tare da Umar Ibrahim Hina tare da Solomon Ashiru, sai Ahmed Abdul Qadir tare da Al-Amin Abdul Karim, sai Muhammad Abubakar Bojudi Anchau tare da Sanusi Aminu Musa, sai Awwal Umar Yahaya Bello, dukkan ku ƴaƴan shafin Abar Ya Huce, ko in ce majalisa Abar Ya Huce na Facebook, da fatan kuna nan lafiya. Sai madi ko ba hasa
ne cikin abubuwan zamani kaga daukan murya mutun ya mutu bayana amma zaka ji shi ram 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 shine kaga wayar talho ina Washington inna na nya mai in kira kuma in ji muryar ta ita ce da jirgin sama bututu ne na kare ka shiga ya tashi
da kai yana da biya sama
suna bani mamaki kullun
aka kwarai da gaske wato kin san gano cewa mutun yana iya daukan murya ko sauti ya sa a jikin wani abu na daya daga cikin abubuwan da zan ce aka kirkiro da su waɗanda a cikin wannan zamani wato suka yi tasiri sosai kan ilmantar da jama'a da fahimtar da jama'a, suka ƙara bunƙasa ilimi zan ce a cikin al'umma
sosai. To wani labari zaka ba mu
Halima? Akwai labarai in kina so, akwai wani labari da na gani ko da yake na manta kan labarin, amma dai abin da ya faru shine wato wai bal ake yi a Kano, in ji Hajiya Amina Babes dai ban tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba, ita ta faɗa wai bal ake a Kano tsakanin ƴan Kano Pillars da wata kungiya. To shikenan, to ana ta kwallo ayi gaba ayi baya ayi gaba, sai akwai wani dan kwaya a cikin ƴan kallo, sai lura cewa alƙalin wasa dai yana neman ya dan musu magudi ne ko wani abu, sai ya tashi duk lokacin da aka koro kwallo sai yana dura ma alƙalin wasa ashara yana zagin sa, ai koro yana zagin sa shine, sai wani ya duba ya ga dai cewa shi dai mai zagin dai ba a cikin hankalin sa yake ba, shine sai ya ce masa ai baka sani ba, ai alƙalin wasan ai baya jin Hausa, Larabci ba Larabe ne, Larabci kawai yake ji, shine sai mai abin nan shi wannan mai zagin shine sai ya juya wai yana so ya Larabci, wai sai ya ce wai menene wai ummiya wa abi wa menene yana nema da ya zage shi ne da larabci kuma mai iya ba
dawarin baka in baka wani labari inda lokaci wai wani barawo ne mallam Ireje sata gidan wata tsohuwa bayan yayi sa'a ya saci akuyar akuyar tsohuwar sai kai kasuwa ya saida akuyar naira 6,000 sai ya laluba jakarsa domin ya hada kudin da na aljihunsa ashe ya yi rashin sa'a ya zubar da naira 20,000 a gidan tsohuwa
to
hitowar tsohuwa ke da wuya sai ta ga ba akuya amma ga daurin kudi tum a ajiye kusa da turkin akuya
naira 20,000
20,000 shi kuma ya saida 6,000 kawai tsohuwa ta duka ta dauki
ta dauki kudi
tana taiwa Allah godiya ba a jima ba kawai sai ga barawon ya dawo gidan sai ya tarar da tsohuwa zauna tana kirga kudi mallam Iru sai barawo ya karhin hali ya gaishe ta ta kuma amsa mishi barawon ya ce wallahi kaka akuyar ma 6,000 aka saida ita sai tsohuwa ta ce eh haka sha'anin kasuwa yake yau riba gobe faduwa
Barawo ya bari kenan.
Eh barawo ya bari shikenan kuma tsohuwa ba yadda za a yi.
Haka ne ka. To alima lokaci aka dike amma za mu rufe da wannan waka. Waka Sarki Jafaru. Ina so in tada tsimin wasu ne.
Eh ka ce yau a yariman zazzau yau kar yana tan yana wuri di yana gagargagargar. Tsimin bare-bari ya tashi.
To ba sauraro sai ba ku gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
To jama'a, jami'an tsaron Burkina Faso sun fafata da wasu mayaka da ake kyautata zaton masu kaifin kishin Islama ne waɗanda suka yi garkuwa da mutane a wani otel ɗin Alatu da 'yan ƙasashen waje suka fi son zama. Kalmar nasara mai ɗorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin Amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. An kashe wani da ake zargin ɗan ta'adda ne, an kuma damƙe aƙalla 2 jiya juma'a a cewar 'yan sandan Indonesia, waɗanda suka ce sun kai samami a wurare da dama bayan harin da aka kai birnin Jakarta ranar da ta gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi biyana ƙasar Australia yau ɗannan asabar don ganawa da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif da kuma babbar wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini game da batun aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da Iran. Fargabar tangaɗin da tattalin arzikin China ke yi da sake faɗuwar farashin mai da kuma rahoto mara daɗi kan adadin cinikin dillalai a Amurka duk sun haɗu sun janyo rububin cafanar da hannayen jari a duniya baki ɗaya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.